Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyo amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Dalol FM, Niyya da kuma tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so a shafin internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 7 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Abdulaziz Adali Toro da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirin. Da farko ga kanin labarai.
Manyan jam'iyyun siyasar Najeriya sun kammala tsaye da 'yan takararsu na shugaban ƙasa. Girgizar ƙasa ta yi ɓanna a ƙasar Haiti. Yau ne mutanen ƙasar Brazil ke zaɓen shugaban ƙasa.
A cikin shirye-shiryen namu na yau, za ku ji rahotanni daban-daban na siyasa a Najeriya da ma ƙasar Kamaru, a inda jam'iyyar adawa ta PDP ta fidda ɗan takaranta a zaɓe mai zuwa.
Fellow compatriots and aspirants, your excellencies, governors, distinguished party chairmen.
Haka ita ma jam'iyyar APC ba a batta a baya ba, bata kuma yi ƙasa a gwiwa ba wajen fitar da nata ɗan takarar.
A don haka ina ga in Allah ya yarda, a inda muka tafi a tsarin nan, fahimtar da muke da shi da haɗin kan da muke da shi, sak za mu yi APC daga sama har ƙasa, mu kawo shugaba Muhammadu Buhari ya dawo.
Idan kuma muka koma jamhuriyar Kamaru, za ku ji tattaunawar da na yi da wakilinmu da ke ƙasar, inda ake gudanar da zaɓen ƙasar a na shugaban ƙasar. Yanzu ma za mu ɗa mu goma ne, yau ma za a goma fage domin za mu samar da kawo duk wani, ba za mu samu damar kawo muku shirin muna idan ƙwaya ta narke ba. Amma dai sai mu fara da labaran duniya.
Manyan jam'iyyun siyasar Najeriya sun kammala tarukansu na tsaye da 'yan takararsu na shugaban ƙasa a zaben da za a yi baɗi a ƙasar. A taron da ta yi a birnin Port Harcourt, babban jam'iyyar adawa ta PDP ta tsaye da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ne a matsayin ɗan takaranta, wanda hakan ne ke nufin zai gwabza kenan da shugaba Muhammadu Buhari, wanda jam'iyyarsa ta APC ta tabbatar da shi a matsayin ɗan takaranta a taron da ta yi a Abuja. Daman dai Buhari shi kaɗai ne ɗan takarar shugaban ƙasa da yake bai da abokin takara ko ɗaya. Sannan ita kuma jam'iyyar SDP ta tsaida David Duke don ya yi mata wannan takara ta shugaban ƙasa a watan Fabrairu mai zuwa ne dai za a gudanar da wannan zaɓen. Kamar yadda aka je a gabatarwa, muna da rahotanni akan waɗannan zaɓuɓɓukan bayan labaran duniya. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin aji 5.9 ta afkawa yankin arewa maso yammacin ƙasar Haiti a jiya Asabar, inda ta kashe ƙalle mutane 11 da raunata wasu fiye da 130. Wani kakakin gwamnatin ƙasar ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa ƙalla mutane 7 suka mutu a Port-au-Prince, babban birnin yankin. Wasu mutane 4 kuma suka mutu a garin Gromor mai tazarar kilomita 50 daga birnin na Port-au-Prince. An samu labarin cewa gidaje da asibitoci sun ruguje sanadiyar wannan girgizar ƙasar. Shugaban ƙasar ta Haiti Jovenel Moise ya shawarci al'ummar ƙasar da su kwantar da hankalinsu. A yau Lahadi ne al'ummar ƙasar Brazil suke jefa ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa, zaɓen da za a yi a ƙasar wadda ita ce ƙasa mafi arziki a tsakanin ƙasashen nahiyar Latin America. Ya biyo baya bayan tonon asiri da aka yi a wani abin asha da ke da alaƙa da mundahana, wanda aka ce ba a taɓa ganin mai mumuni da tsakanin dukkan ƙasashen da ke nahiyar. Jair Bolsonaro shi ne ɗan takarar da ke sahun gaba a wannan zaben abinda ba a zata ba sai dai tsohon kaftan ne na sojan kasar kuma mai tsauraran ra'ayi wanda ya sha fitowa sarari yana yabon tsoffin shugabannin kasar masu mulkin kama karya kuma mai yawan zargin mata da ƴan luwadi har ma da jinsin mutane ƴan kabilun farko na kasar irin wannan kataburar tashi ne ta sa akai mishi lakabin Tropical Trump wato ana kwatanta shi da shugaban Amurka Donald Trump mai yawan janyo cece kuce Bolsonaro dai ya dauki alwashin kawo ƙarshen aikata laifuka ta hanyar sakarwa ƴan sanda kasar alakar gamawa da duk masu aikata laifukan dan takarar na biyu da ke bin bayan Bolsonaro shine tsohon magajin garin birnin Sao Paulo wato Fernando Haddad na jam'iyyar WP wanda ya tsaya a madadin shugaban jam'iyyar da ke daure a gidan Kosu wato Luiz Inácio Lula da Silva wanda kuma tsohon shugaban kasar ta Brazil ne Yanzu haka dai da Silva yana zaman kurkuku na shekaru 12 a sanadin laifin cin hanci da rashawa da aka same shi da aikatawa Za a yi zagaye na biyu na wannan zaben ranar 28 ga watan nan idan ba a sami wanda ya lashe na yau din ba. Sakataren harkokin wajen kasar Amurka Mark Pompeo ya isa babban birnin Seoul, babban birnin kasar Korea ta Kudu. Yau Lahadi bayan ziyararsa ta hudu zuwa Korea ta Arewa inda ya gana da shugaban kasar Kim Jong-un. Rahotanni sun ce an ji shugaban na Koriya ta Arewa yana gaya wa Pompeo cewa lalle na yi murna da wannan damar da muka samu ta haduwa. Pompeo ya ce dalilin wannan ganawa tashi da shugabanni na Koriya ta Arewa shine don mu tabbatar da kowane bangare ya fahimci bukatar da muke kokarin samu a wannan tattaunawar da kuma hanyoyin da za a bi don cimma muradin abubuwan da aka yi alkawarin a kansu a lokacin ganawa da aka yi a birnin Singapore a farkon wannan shekara a tsakanin shugaba Kim da shugaban Amurka Donald Trump. A farkon ziyarar tashi ta kwanaki uku, Pompeo ya gana da Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe tare da ministan harkokin wajen Japan Taro Kano inda suka tattauna akan ziyarar shi a Koriya ta Arewa. Ƙarshen ta dai an rantsar da Brett Kavanaugh a matsayin sabon alkalin babbar kotun Amurka wanda kuma ake ganin shigarsa a zauren kotu mai alkalai 9 zai iya canza fasalinta inda za a miƙa alkalai 5 da alkalai 4 waɗanda aƙidarsu ta sha bamban. A jiya Asabar ne babban chief sojan Amurka John Robert ne ya rantsar da Kavanaugh a wani kamataccen biki da aka gudanar sa'o'i kaɗan bayan da aka kammala jefa ƙuri'ar amincewa da shi a majalisar dattawa inda 'yan majalisar 50 suka amince 48 kuma suka jefa ƙuri'ar rashin amincewa da shi. Ƙoƙarin tabbatar da Kavanaugh a kan wannan mukamin na zama alƙalin kotun koli dai yana cikin harkokin siyasa da suka janyo cece kuce mafi muni a tarihin Amurka a sanadin zargin da wata mace ta yi mishi na cewa ya tilasta kansa a kanta lokacin da suke makarantar sakandare shekaru 30 da suka wuce.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai haka ana iya cewa tura ta kai bango domin kuwa jam'iyyar adawa ta PDP ta kammala zabanta a birnin Port Harcourt wanda wakilinmu Lamido Abubakar ya hada mana wannan rahoto.
140, 141, 142, 143, 144, 145. kawo yanzu dai an kammala kada kuri'a da yan delegate din jam'iyyar PDP suka kada don zaben wanda zai tsaya musu takarar kujerar shugaban kasa a zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2019 mai zuwa. Kuma Alhaji Atiku Abubakar ne ya lashe wannan zaben da kuri'a 1532. Kuma tun kamin bayyana sakamakon zaben, magoya bayan tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar suka ci gaba da shewa da nuna cewar nasu ya samu. Yan takara da dama dai irin su Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da Attahiru Talhatu Bafarawa da sanata makarfi suka fice daga wurin taron kamin bayyana sakamakon zaben. Kuma wanda ya zo na biyu a zaben shine gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da kuri'a 693, da hakan nema naji ta bakin in tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar yayin da yake jawabi ga dimbin magoya bayansa da kusoshin jam'iyyar ta PDP a zauren taro.
Fellow compatriots and aspirants, your excellencies, governors, distinguished party chairman.
Ga wasu da ke goyon bayan jam'iyyar PDP a Najeriya, ga shi bayanan sun nuna Atiku Abubakar shi ne nasara a wannan zaben. Ya kuka ji
dama Alhaji Atiku Abubakar is capacitated, saboda ba karamin dan siyasa ba ne. Idan ka duba tarihi, ba yau ya fara fitowa takarar shugabancin Najeriya ba. Ya fito 91, ya fito 2007, ya fito 2011, ya fito 2013. Gaji sai yau Allah ya bashi dama, jam'iyyar PDP ta bashi dama da ya tsaya takarar shugabancin Najeriya.
Bayan Najeriya na ganin ba a kammala zaɓe ba bayan faɗin adadin kuɗin da shi Kwankwaso ya samu, kuka yi yayi Kwankwaso ko sama a wannan taron. Ko ya kuka kalli wannan da kuke goyon ba, ba ku ganin kamar wani kalubale ne?
To ai shi ita nasara daga Allah take. Kuma dukkaninsu musulmi ne, sun yi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau. Saboda haka duk wanda ya ci yadda zai yi murna haka idan ya faɗi dole ya haƙuri ya karɓi kaddara.
To a gaida Lamido da wannan ƙoƙari. A birnin tarayya kuwa Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗa mana rahoto na wanda ya fito daga jam'iyyar APC a yanda suka tabbatar da shugaba Muhammadu Buhari a matsayin ɗan takararsu.
Babban taron jam'iyyar APC ya tabbatar da nasarar lashe kuri'u masu rinjaye ga shugaba Buhari biyo bayan zaben fidda gwani da aka gudanar a faɗin Najeriya ta hanyar ƴartinke. Taron da na wakilai ya jaddada mubaya ga takarar ta shugaba Buhari da aka bayyana ya samu fiye da kuri'u miliyan 14.
Members of the APC, I thank you deeply for your support and confidence in me. I will not let you or the people.
Shugaba Buhari ya nuna farin ciki da gode wa 'yan APC saboda goyon baya da ya ce sun bashi da nuna zumman lashe zaben 2019. Mataimakin shugaban APC na Arewa Sanata Lawale Shu'aibu ya ce taron na cikin tsarin mulkin jam'iyyar da ke bin bayan zaɓe na hakika a jihohi don duba nasarar yawan mutanen da suka kada kuri'a.
Mu kuri'ar da muke nema ƙayyadadden kuri'un da ake nema na ita shine membobi 'yan jam'iyya nawa ne a cikin rajista ta wannan mazaɓa. Dangane da kuma shi shugaban ƙasa tun da nan Najeriya ne, kaga mu rajistar mu muna da membobi miliyan 15,600. To yanzu na an zo waɗanda suka zaɓi Buhari a matsayin ɗan takarar shugaban kasa na wannan jama'iyya na 2019 miliyan 14 da wani abu. To kaga ɗan kalilan ne kawai wanda ba su ko ba su samu suka yi jawo kuri'a ba, ko kuma sun ban mu, ko kuma watakila ma ba su da rai.
To nasarar ma har ta wuce ta zami salta take.
Ai in ka tsaya ka duba shine duk wani ɗan jama'iyyar APC ran da aka yi abin nan ya fito ya tsaya ya nuna amincewarsa shugaba Muhammadu Buhari ya ci gaba da takarar nan ta 2019.
Ɗaya daga 'yan takarar gwamna Inuwar APC Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya daga Gombe ya ce nasarar jam'iyyar za ta ci gaba da gudana ta hanyar zaben SAC a dukkan matakai.
Mu ba irinsu ba ne, jam'iyyar APC jam'iyya ce tsaftatacciya, jam'iyya ce wadda ta ɗauko mutane da kowannen mu a cikin zakaran gwajin dafi ne. A don haka ina ga in Allah ya yarda, a inda muka tafi a tsarin nan, fahimtar da muke da shi da haɗin kan da muke da shi, SAC za mu yi APC daga sama har ƙasa. Mu kawo shugaba Muhammadu Buhari ya dawo, Muhammadu Inuwa Yahaya kafa gwamnati a jihar Gombe, duk sanatocinmu su zo, reps din mu su zo, House of Assembly su zo. To wannan shine sai mu yi sama da ƙasa da yardan Allah, kuma za mu yi wannan, mu zuba mu gani.
PDP ma yau tana taron ta a Fatako inda ta ce za ta tsaye da wani haziki wanda zai kara da shugaba Buhari.
To mu muna da gwanin mu, su ma su kawo nasu, ba mu shakku, ba mu tsoro, ba tararradi idan dai Buhari ne to a kawo kowaye ba mabuga na tabbatar cikin ikon Allah zai dawo domin talakan Najeriya yana tare da shi yana tare da jam'iyyar APC kuma yana tare da gaskiya
shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Ahmad Lawal ya ce al'adar demokradiya ne masu rinjaye ke jagoranci yana mai cewa har yanzu APC ke da rinjaye a majalisar dokokin tarayya wannan dai tamkar gugar rana ne ga shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da ya sauya sheka zuwa PDP yayin da yake magana da tsohon shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Godswill Akpabio na gefensa yana tsaye dan shi ma dama ya sauya sheka zuwa APC Nasura da Malika ya madar Amurka daga Abuja Najeriya
Allahumma duni a tuddai Allahumma duni a sammai Allahumma duni a kasai Allahumma duni a teku Allahumma duni
a gaida Nasuru Adamu Alikaya Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC Yanzu agogo muna cewa karfe 11:15 na safe. Bari mu leka Jamhuriyar Kamar kuma inda na zamu tattaunawa da wakilinmu Awal Garba dangane da yadda ake gudanar da zaben shugaban kasar a yanzu.
A takaice dai a yanzu haka ina nan a rumfar zabe kasar Kamaru kuma zabe a gaskiya yana tafiya kamar yanda ya kamata domin ana fitowa ana gudanar da zabe kuma abin ba da sha'awa shine duk wanda ya zo da katin sa na kada ƙuri'arsa dole ne ya kasance kuma akwai katin sa na zama dan kasa a kasar ta Kamaru kafin shi malamin zabe ya tantance shi ya nuna masa kuma yanda zai yi ya kada zaben nasa idan zai kada zaben kuma har sai ya dauki warkoki na jami'u guda tara wanda yake zai shiga da su cikin rumfan zabe a jike da shi kadai ya kada ƙuri'arsa ko ya zabi guda ɗaya a cikin sauran kuma ya jefa a cikin kundin shara in ya so daga baya ya fito kuma ya dangwala wa ainihin wajen da aka tantance shi ya dangwala ya ƙasa kenan yanzu abin da ake yi kenan kuma babu wani tashin hankali a yanzu haka a ƙasar ta Kamaru.
To wa ya fitowar mutane don kada ƙuri'un nasu?
A gaskiya yanzu haka fitowar mutane dai za mu dauka akan cewa kusan kashi 45 cikin 100 mutane suna fitowa domin su ga cewa sun kada ƙuri'unsu kafin dai zuwa yamma karfe 6 yammaci kenan kuma a rufe rumfunan zaben.
To me mutane suke bayyana ra'ayinsu dangane da yadda zaben ke gudana?
Ra'ayin da mutane suke bayyanawa shine a yanzu haka dai suna ganin cewa shi dai tsohon shugaba ko kuma shugaban kasar na Kamaru Mr. Biya a kasan ya kwashi shekaru da dama kuma shekaru 85 zuwa da 6 a yanzu haka ya kuma kwashi shekaru 36 yana gudanar da mulki a kasar ta Kamaru to abin da yasa suke ganin cewa ya kamata su raka shi domin ya bar musu kasan cikin kwanciyar hankali shine yasa waɗansu suke ganin cewa to bai kamata su zabo wani ko su zaban tunin dare ba amma akwai wani guda ɗaya wanda yayi bazata shine ake kira to mai shari'a a kere muna yana kokarin ganin cewa yayi tagaza domin gaskiya farko kenan da ya fito yaƙin neman zaɓe kuma a gaskiya ya ba wa mutane mamaki domin zai zamanto na biyu a ƙasar ta Kamaru bisa ga da ana ganin cewa akwai jami'an SDF ta Nijon Furundi ita ce take son gaba-gaba wajen tagaza wato amma yanzu ana ganin kamar ta koma baya ta samu ci baya a yanzu haka a ƙasar Kamaru.
To za a iya cewa 'yan takara nawa ne suka fito suna neman wannan kujerar ta shugaban ƙasa?
Yan takarkari dai guda tara ne suka fito cikin su har da shugaba Biya amma akwai matasa a ciki wanda shekarun su bai fi 38 ba zuwa 35 su ma suna cikin wanda suke fafatawa domin ganin cewar suna neman kujerar shugabancin kasar ta Kamaru.
To ya magana tsaro a nan kasar kuma a duk inda ake gudanar da zaɓuɓɓukan?
A gaskiya maganar tsaro kan kasan Kamaru tana ɗauke da jihohi guda 10 a jihohi guda 2 na bangaren 'yan aware masu amfani da harshen Ingilishi a nan ne dai matsaloli suke faruwa musamman a can muke garin Baminda da kuma garin Boya wanda a nan ne da ake ganin cewar akwai tashin hankali kuma su suna bayyana mutane cewa duk wanda ya je ya kada ƙuri'arsa to daga baya zai sha wulaƙanci kuma za a kona masa gidansa da kuma wanda yake gaskiya duk ya hana su fitowa domin su kada ƙuri'unsu.
To daga nan zuwa yaushe ake sa ran sakamakon zaben zai fito?
Hukumar zaɓe dai ta ƙasar Kamaru ta bayyana cewar nan da makonni 2 ne za a faɗi ainihin gaskiyan zaben yanzu haka ana ta suna sa ƙoƙarin na ganin cewa dai an kammala zaben yau nan cikin zuwa yammaci amma a cikin yau nan zuwa gobe dai har zuwa ko makon da mu shiga nan suke kokarin hada hancin sakamakon zaben na kasar baki daya kafin kuma kotun koli na hukumar zaben mai zaman kanta na kasar Kamaru su kuma su bayyana wa mutane a mako na biyu insha Allah.
Godiya ta musamman ga Awwal Garba. Har yanzu dai muna cikin tattaunawarmu ta siyasa a Najeriya, wadda Madina Dauda ta kwashe tsawon daren jiya a filin jefa ƙuri'a na jam'iyyar adawa ta SDP, ta kuma aiko mana da wannan rahoton.
By the authority confirmed on me by the Constitution of the Social Democratic Party, in consonance with the Electoral Act 2013 as amended and the guidelines of primaries, the Nigerian Constitution, I hereby declare His Excellency Donald Duke as the winner of the SDP presidential primaries.
Baturen zaben jam'iyyar SDP Dr. Abdul Ahmed Isiak Kedan a lokacin da ya bayyana tsohon gwamnan jihar Cross Rivers Donald Duke a matsayin dan takarar shugaban kasa a zaben shekara 2019. Mutane biyan ne suka tsaya zaben da Donald Duke da tsohon ministan watsa labarai Professor Jerry Gana da ambassador Yowe Sehaye da John Dara sai Felix Osakwe. Donald Duke ya samu ƙuri'u 812, Jerry Gana ya samu 612, Yowe Sehaye ya samu 72, John Dara ya samu 104, sai Felix Osakwe mai ƙuri'u guda 10. Bayan an ayyana shi a matsayin dan takara, sai Donald Duke yayi bayani.
This is a first step on a journey. Let's have no illusions. It's going to be an arduous journey. But the Almighty that has seen us this far will not leave us hanging. He'll take us to the promised land.
Donald Duke ya ce, kammala wannan zaben shine takun farko a dogon tafiyar da muka fara. Za ku yi damara sosai domin dole ne mu kwaci kasar mu, mu hana ta tabarbarewa. Akwai wahala, amma in mun yarda da Allah za mu ci nasara. Shugaban SDP ta karamar hukumar Katagum, Muhammad Dan Sarkin Bariki, ya ayyana jam'iyyar SDP a matsayin mai adalci.
Wannan insha Allah akwai adalci a cikin al'amarinta. Ai ba mu tsammanci Buhari zai kwaci mulki a hannun Jonathan ba, amma Allah da ikon sa da taimakon Allah da taimakon talakawa aka karɓi mulki a wancan lokaci a hannun Jonathan. Saboda haka wannan ma in Allah yarda talakawa za su bada mamaki.
Wakilai 1612 ne suka zo kada ƙuri'unsu daga jihohi 36 na kasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wallahi ba bi do shago ma mai buku kama da azaza da abuduka da
farindan da gaida. Madina Dauda, sai kuma mu koma jihar Adamawa, inda aka fitar da sakamakon zaben dan takarar gwamna karkashin jam'iyyar APC. Abdulaziz Ibrahim ya hada muna wannan rahoton.
With the result we have at hand, clearly a winner has emerged by the powers conferred on me by the National Secretariat with my colleagues. And with this result, I declare Muhammad Umar Jibrila as the winner of the APC primary for governorship of Adamawa State.
Shugaban kwamitin zaben fidda guni na takar kujerar gwamna na jam'iyyar APC kenan na jihar Adama, Major General Ahmed Danji Birmi Murabus, ke ma bayyana gwamnan jihar Sanata Muhammadu Bindo Jibrila da cewa shine koyi lashe zaben fidda gunin. To sai dai ku yanda bangaren gwamnan jihar ke murna, su ko ƴan takara biyu da suka tsaya takara da gwamnan jihar tuni ma suka garzaya shi kwata jam'iyyar Abuja game da yadda gudana da wannan zabe. Dr. Muhammad Halilu Ahmed, da ke ma zama kanin matan shugaban kasa Aisha Buhari, ya ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa, inda ya buƙaci magoya bayansa da su kwantar da hankulansu.
Mu ba za mu wani zalunci ba, kuma ba za mu yadda zalunce mu kyale ba. Saboda haka, kamar yadda ka gani yanzu na shirya tsaf, zan shiga Abuja sai inda ƙarfi na ya ƙare akan wannan. Sannan kuma ina so in jaddada magoya bayana ya zamana su zama masu haƙuri, kada a tada hankali. Za mu bi ba a sai wannan abun, kuma duk yanda ya kama za mu yi, Allah yadda.
Wani mawaki yake cewa kyan fada akwana ana yi, kana nufin ba gudu ba jaraba kenan?
Ina fa, ai ba mu shiga don wasa ba, mun shiga don mu ceto al'umma daga mugun shugabanci. Kuma Allah ya san kyakkyawan niyyar da muka zo da shi, kuma zai taimake mu.
Amma wajen gangamin da magoya bayan bin da suka shirya a Yola, gwamnan jihar ya ce zai hada kawunan 'ya'yan jam'iyyar domin samun nasara a babban zaben da ke tafe.
Kuma ina son godewa mutanen Adamawa da suka zabi APC, suka zabe ni
kuma Allah ya yarda mu dama jam'iyyar mu aqidan mu aqida ne na talakawa mun zo ne mu tambi talakawan adamawa ba mu zo mu yi wa talakawan adamawa rashin adalci ba mun zo ne mu ba wa talakawan adamawa hakkin su
koma da menene dai yanzu ko an zura ido a ga matakin da uwar jam'iyyar za ta dauka dangane da zaben fidda gwani na jihar Adamawan wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da haka Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
bawon birni ka sassabar mu ce kan zaben jagora
a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Ilyasu Abubakar unguwar Nahuta Fataskum. Salam BOA Hausa. Ku bani dama in yi kira ga shugabannin jam'iyyar APC. Ya kamata su kasance masu adalci a zaben fidda gwani na gwamna da yake gudana yau Asabar a jihar Zamfara. Sai sako na biye wanda ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ina kira ga hukumomin tsaro a duk inda kuke da fatan za ku rinka yin hukunci mai tsanani na ba sani ba sabo ga duk wanda kuka samu da laifin aikata fyaɗe. Zargin da babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ke yi wa shugaba Muhammadu Buhari da cewa ya yi musu murdiya a zaben gwamnan jihar Osun da ya gabata. Tabbas wannan zargi ne da bai da tushe ballantana makama. Sako daga Asama'u Matabbashar Kansila, sojan Najeriya Dirin Daji jihar Kebbi. Sai kuma sakon kaka mai yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak. Salam BOA Hausa, dan Allah ku bani dama ne kira ga wasu 'yan siyasan mu na Najeriya bisa hayaniyar da suke akan zaben fidda gwani. Ya kamata ku yi koyi da 'yan siyasar jihar Borno ganin yadda suka zabi 'yan takarkarunsu ba tare da an ji kansu ba. Sai sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Salihu Isa Fanna. Assalamu alaikum BOA Hausa. Muna yi wa 'yan ƙasar kamar fatan alheri a shirye-shiryen da suke yi na zaben shugaban ƙasa gobe da fatan Allah ya zabar musu wanda zai fitar da su daga cikin matsalolin da suke damunsu.
A gaida Hafiz Baballe da wasikun masu sauraron mu. Kafin mu kammala shirin namu a yau, sai ku biyo mu domin jin labarai amma yanzu a takaice.
Manyan jam'iyyun siyasar Najeriya sun kammala tarukan su na tsaye da 'yan takararsu na shugaban ƙasa a zaben da za a yi baɗi a ƙasar. A taron da ta yi a birnin Port Harcourt, babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta tsaye da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ne a matsayin ɗan takaranta, wanda hakan ne ke nufin zai gwabza da shugaba Muhammadu Buhari, wanda jam'iyyarsa ta APC ta tabbatar da shi a matsayin ɗan takaranta a taron da ta yi Abuja. Dama ne Buhari shi kaɗai ne ɗan takarar shugaban ƙasa da yake da bai da abokin takara ko ɗaya. Sannan ita kuma jam'iyyar SDP ta tsaye da Donald Duke don ya yi mata wannan takara ta shugaban ƙasa a watan Fabrairu mai zuwa ne za a gudanar da wannan zaben. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfi aji 5.9 ta afkawa yankin arewa maso yammacin ƙasar Haiti a jiya Asabar, inda ta kashe ƙalla mutane 11 da raunata wasu fiye da 130. Wani kakakin gwamnatin ƙasar ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa ƙalla mutane 7 suka mutu a Port-au-Prince, babban birnin yankin. Wasu mutane 4 kuma suka mutu a garin Gromor mai takara kilomita 50 daga birnin na Port-au-Prince. An samu labarin cewa gidaje da asibitoci sun ruguje sanadiyar wannan girgizar ƙasar. Shugaban ƙasa ta Haiti Jovenel Moïse ya shawarci al'ummar ƙasar da su kwantar da hankalinsu.
Masu sauraro, daga wannan muka kawo ƙarshen shirin namu yanzu. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu kuma a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin, Abdulaziz Adili Toro, da kuma wanda ya shirya mana shirin kuma ya gabatar, Bonsa Tufa, sai injiniyar mu ta yau, Tian Wang. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke cewa a wuni lafiya.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.